بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دارن جماعة دارن بيرغ وطن Zulqa'ada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1441 wanda ya dace da lissafin 25 ga watan June shekara miladiya ta 2020. Wannan shine darasi na 42 cikin jerin gen darussa daga lissafin As-siyasatu Shar'iyya fi Islahir Ra'i war Ra'iyya, wallafar Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah Al-Harrani, Allah ubangiji ya gafarta masa. Ibn Taymiyyah ya rasu a shekara ta 728 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wannan littafi nashi na As-siyasa Shar'iyya yana karantar da mu ne tafarkin musulunci game da shugabanci da gudanarwa da sauran abubuwan da ke da alaka da wannan mas'ala. Zamu tashi a inda malai yake cewa wa fi sahihaini an Aisha radhiyallahu anha أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد. قال يا أسامة، أتشفأ في حد من حدود الله؟ إنما هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. صلى الله على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله عن فاطمة. وأن ما لنا تشيك بدا بياني أكون حديد بياني لكي دا علاقة دا هكون جو كنشان ساتا مسلمش يتي وفي الصحيحين يابو أتكم بخاري دا مسلم أن عائشة دا سيدتنا عائشة رضي الله عنها الله بنجي جاكارا ماتير دا أن قريشا تيوا دي سو قريشا وا أهمهم شأن المخزومية الأمر بمخزومية نن التي سرقت ودتي ساتا أهمهم يا دا ميس. فقالوا سكتي من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذي إيه ومنزان الله صلى الله عليه وسلم مغانا أكنتا. فقالوا سكتي ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد. أي باوان دي إيه مش ونن واتو غلط واتو ونن وان دي باوان دي إيه كارپن حالي يجي مسا مغانا إمبا أسامة بن زيد با رضي الله عنهما. قال سيا النبي يجي يا أسامة، كي أسامة أتشفأ في حد من حدود الله؟ yanzu nan kai ne zaka zo kana neman ceto, kana neman ayi ahuwa, kana neman beli akan wani haddi daga cikin haddodin Allah. Innama halaka banu Isra'ila annahum kanu idza saraqa fihim ash-sharifu taraku. Abin da ya halakar da banu Isra'ila shine sun kasance idan mai daraja a cikin su ya sata sai a kyale shi babu hukunci. Wa idza saraqa fihim dha'ifu aqamu alayhi al-hadd. Idan wani mai rauni ne ya sata sai a tsaida masa da haddi. Wallazi nafsu Muhammadin biyadi, na rantsi da Allah da ran Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake hannunsa. Law anna Fatimata binta Muhammadin, da a ce Fatima ƴar Muhammadu sarakat kai sata, laqafatu yadaha, da sai na yake hannunta. Wannan hadisi ya dauke da dimbin fa'idoji masu yawa kwarai da gaske wanda za mu dan tattauna a takaice akan su insha Allah. Mala yace daga wannan hadisi ya zo a cikin Bukhari da Muslim kamar da mala ya ambata anna quraishan, cewa su quraishawa. To anan da yace quraishu am ne urida bihi al-khusus, wato wasu mutane ne cikin quraishawa wanda suke yan kabilarta kuma kusantanta na jini ko wasu makamantan su, ba wai dukkanin quraishawa bane. Kamar da mutum zai magana yace ai kanawa ba su kyauta mun ba, misali. Wataƙila kuma wasu mutane ne guda biyu ko uku da yaje neman aure a gunsu, aka ce kanawa ne, alama ba a kanan ya gamu da su ba, can Abuja suka gamu amma suka hana shi 'yar. To in yazo zai ya ga wani bakano sai ya ce kai gaskiya mutanen garin kuma suke tama ba. To kaga a lokacin da yake faɗa haka ba wai ana nufin duka ɗayi ɗayiwar kanawa ba, yana jingina ma wasu mutane ne guda biyu dan ya girma abu sai ya fara da shi ana yin wannan sosai a cikin yare amun ne urida bihir khusus wanda ake magana da shi ya iya yara da yaji zai gane me ake ni ba tare da sai Allah ya wani sharhi ba wadannan wasu bangare na Quraishawa wasu sashi na Quraishawa al'amarin wannan mata mahzumiya ya dame su kwarai an ci gatatin tayi sata an kama ta an kai ta gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ahammuhum sha'anul mahzumiya to wace ce mahzumiya din nan mahzum dai nisba ne ila banu mahzum asali mahzum addini yaqadha ita kuma matar an ce sunanta an yi maganganu akan sunanta ita wannan da tayi sata Fatima bintul Aswad ibnu Abdul Asad an kashe babanta Hamza dan Abdul Muttalib radiyallahu anhu shi kashe babanta wannan Al-Aswad ibnu Abdul Asad yana daga cikin bahaya waɗanda Hamza ne ya kashe su a ainihin yakin Badar kamar da yake cikin Fathul Bari na Ibn Hajar wasu kuma sun ce ba wannan matar bace wai wata mata ce mai suna Ummu Amrin bintu Sufyan ibn Abdul Asad amma isnadin da yake wannan magana isnadi ne mu'adali kamar da Ibn Hajar yake fada wancan shine mu'tamadi cewa sunanta Fatima bintul Aswad kamar yadda yazo a cikin tafin Al-Mubhamat na Abdul Ghani Al-Maqdisi daga Shaqiq da ya zo karar cewa sarakat Fatimatu bintu Abdul Asad wallahu a'la wadda take yar uwa ce ga abin nan mahaifinta dan uwa ne ga Abu Salama ɗaya daga cikin sahabbai as-sabiqun al-awwal to waɗannan makhzumiyun a cikin garin Makka banu makhzum suna da daraja kusan kankan suke da banu Hashim wajen daraja ta ka sharifawa ne manyan mutane ne to da al'amarin ya tabbata cewa ta yi sata sai suka yi ta ashka a fita ana neman yaya za a yi a kau da wannan matsala daga barin ta ya za a yi wane ne ba to shawara sai suka ce man yukallimu fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa kuke ganin za mu sa ya je manzon Allah magana to manzon Allah magana da cewa mene ɗayan abu biyu ko dai lil afwi domin a yafe mata wa zai je annabi sallallahu alaihi wasallam magana a yafe mata ko kuma a yi magana akan fida'u wato a bada wani abu a fanshe ta wannan batun fida'a ya zo a wasu riwayoyi da ke tabbatar da abin da suke so kenan ba wai a yafe mata kwata-kwata ba a gaya musu nawa za su kashe a kyale ta kamar da kasan mutane suna yi a gurin jami'an tsaro ko a kotu ko makamanta haka faqalu sai shawara ta kai ga aka ce wa man yajtari wa alaihi illa Usama ibn Zaid babu wanda zai iya karfin hali ya je ma annabi irin wannan magana mai nauyi sai masoyinsa dan masoyinsa shine Usama ibn Zaid wato suka ga suka bincika suka ga cewa Usama ibn Zaid shi kadai zai iya yin wannan magana akwai riwaya mursala daga Al-Hasan wanda take cikin Musnad Abdul Razzaq cewa baya ga Usama ibn Zaid wannan mata ta nemi azat bi Umara ibn Abi Salama ta nemi agaji a gun wani kazin dinta wanda ke gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Umar dan gidan Abu Salama to sai Ibn Azar yake cewa tayu ana iya hadawa cewa sun nemi taimako a gun fiye da mutum daya amma dai da ƙarshe sai suka tike akan cewa wannan bawan Allah Usama ibn Zaid shi ya fi cancanta da yi mata wannan aiki to me yasa suka yi tsammanin Usama ibn Zaid zai iya wannan aiki saboda me yasa suka yi fikin din Usama a cikin ɗaruruwan mutane cikin sahabbai ga manya su Abubakar su Umar ga masoyan manzo Allah makusantan shi na gida na cikin gida da na waje da wanda sirkan shi ga kowa dai ya ake fikin din Usama wanda a lokacin ma yaro ne kankani domin hatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu Usama a shekarun sa tsakanin 18 zuwa 20 to ga ko da a ƙarshen rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne faru kinan dai a ce aksa mudda na shekarun sa 20 to ya kamata mu dan juwaye Usama a taƙaice dan mu ga darajar da ta sa aka ainihin wato abin nan bashi wannan matsayi cewa zai iya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin nan irin wannan magana zai iya yi kuma ya kwana lafiya al-Imam al-Zahabi ya masa tarjama a cikin Siru Alamin Nubala a cikin mujalladi na biyu tarjuma mai tsayi zan takaito mana wasu bayanai daga cikin ta dan mu samu fa'idoji insha Allah. Haka nan zakai duba tarjuma sahihiyya cikin da take irin al-isaba fi tamid as-sahaba na Ibn Hajar wanda tarjuma sa anan takaitacciya ce kwarai. Akwai kuma a cikin littafin Tabaqatu Ibn Sa'd da makamantansu. Al-Imam Adh-Dhahabi ya ambaci nasaba sa da cewa sunan shi Usamatu dan Zaid dan Harifa dan Sharahil dan Abdul Uzza. Yana da hadisi a cikin dukkan kutubus sita abinna ya mushtaki da cewa al-amiru al-kabir babban shugaba hibbu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa maulahu wa ibn maulahu Usama masoyi ne yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bararran bawa dan bararran bawansa ana mushi alkunya da Abu Zaid ko a ce Abu Muhammad ko a ce Abu Haritha ko a ce Abu Yazid. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi a matsayin komanda ga wannan runduna da ta je yaki kasar Sham karshen rayuwarsa. Kuma a cikin runduna akwai manya-manyan sahabbai har da irin su Umar, amma bai samu halin tafiya ba har lokacin da rasuwa ta aiku ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai na Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu bayan an nada shi halifa sai ya ce wannan runduna ta ci gaba da aikin da Annabi ya bata ba za a fasa ba, yace shi ba zai fasa ba. Kuma suka je suka yaki da wannan sahabi yana da dalibai hatta a cikin sahabbai irin su Abu Huraira, Ibn Abbas, Abu Wa'il, irin da sauran su waɗannan biyu cikin sahabbai Abu Huraira da Ibn Abbas da suka suke da su mayin karatu ne sai karatu a gunsa. Sannan cikin tabi'i akwai irin su Abu Wa'il, irin su Abu Uthman an-Nahdi, irin su Urwa ibn Zubair, Abu Salama ibn Abdurrahman, Abu Sa'id al-Makaburi, Amir ibn Sa'ad da makamantansu da su aka da sauran su duka sun yi karatu a gurin surutu hadisansa. Ya tabbata cewa Usama ya bada labari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kan dauki shi shi da Hasan dan Aliyu sai ya musu addu'a yana cewa Allahumma inni uhibbuhuma fa ahbibhuma, tare da cewa ya girma Hasan da shekaru shi wannan amma Nabi ka dauke shi ga baki daya. Yazo al-Imam Adh-Dhahabi mai take yake cewa wa kana shadidus sawad, ya kasance baki ne baki sosai, khafifar ruh, mutum mai saukin hali mai dadin mu'amala, shatirat wanda yake kuma mai wayo, shuja'an jari, yace rabbahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya rine shi, wa ahabbahu ya kaunace shi kaseera, ya kaunace shi da yawa, domin da yake kuma ga Habina ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda ta aka ce Habina ne reno kenan wadda reno manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tace ummu Ayman tace mahaifiyarsa, tare da cewa ita shi mahaifinsa ya kasance farin fata ne amma kuma shi sai zo baki. To shine lokacin da aka samu abin nan Mujazzir al-Mudlaji ya zo ya gansu suna kwance a cikin wani abun rufa, ya kafafun sai yake cewa hadhihi aqdamu ba'daha min ba'd, inda aka waɗannan kafafun to sashin su daga sashi, wato ɗaya uba ne ɗaya da. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya farin ciki da wannan magana saboda ainihin wato abin nan din da aka sani na kissar wasu zargi da ake tayi akai baban shi shine yake ce Zaid ibn Muhammad din nan wanda daga baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ainihin wato dena amsa wannan bayan Allah ya hana ya ce ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah, zuwa ƙarshen mas'alar kada mu kutsa cikin ta da yawa. Al-Imam Abu Awana a cikin Al-Mustakhrij din sa ya rawaito cewa an tambayi Sayyidina Ali, ya ce na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, na ce wane ne mutumin da ka fi so a cikin mutanen gidanka, sai Annabi ya ce Fatima. Sai Sayyidina Ali ke cewa inna ma as'aluka an rijali, ina nufin cikin maza. Sai yake man an'ama Allahu alaihi wa an'amtu alaihi Usama ibn Zaid, yace Usama yake so a cikin maza. Sannan sai Ali yace thumma man, sai Annabi yace mishi thumma anta, daga nan kuma fa ya Rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai kuma kai Sayyidina Ali radiyallahu anhu ajma'in. Shine Aisha take cewa la yambaghi li ahadin an yubghida Usama ta ba'da ma sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man kana yuhibbu Allah wa rasulahu falyuhibbu li hubbi Usama. Aisha take cewa bai halasta ga wani mutum, wani mumini, ya je goyi baya san Usama ta dan Zaid, bayan kasancewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira to ya kaunaci Usama. صلوات الله وسلامه على رسوله ورضي الله عن اسامه وعن عائشه وفاطمه har ila yau al-imam al-bahabi ya kawo ta kissa cewa sayyidina umar dan khattab da ya tashi rabban dukiya za a sawa kowa salari din shi ko a ce allowance din shi sai aka sanya usama wato dinari ko dirhami 3500 a shekara 3500 3500 sai aka sawa abdullahi dan umar 3000 sai abdullahi yake cewa lima faddaltahu alayya dan me zaka sa albashin usama ya funawa ka san din da aka samu zo magana kudi sai kaga an samu wata dan turjiya haka koyayen saboda dan adam da kudi kamar yadda aka yake cewa tsakanin dan adam da kudi Abdullahi dan Umar ya didda hakurin shi da shi kuma baban shi ne wannan da irin hankali na Abdullahi dan Umar amma tunda al'amarin kudi ne ya leka ya ga facebook din Usama ya funa shi sai ya ce dan me za a saka mishi kudin shi ya funawa fa wallahi ma sabaqani ila mashhadin na rantsi da Allah bai taba rigaya ta zuwa ga wani yaki ko na jihadi ba kala sai sayyidina Umar ya ce mishi ya anna abahu kana ahabba ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min abika wa huwa ahabbu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam minka saboda baban shi annabi ya fi san baban shi akan babanka annabi kuma ya fi san shi akan ka fa asartu hubba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala hubbi sai na gabatar da kaunar manzon Allah akan kaunata wannan hadisi yana cikin wannan kisa amin wannan hadisi asari yana cikin littafin al-Imam at-Tirmidhi haji kenan idan sabai suke kaunar manzon Allah da gabatar da shi akan kuma yana su al-Imam az-Zahabi yake ba da labari har ila cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saka shi akan wannan runduna shekarar shi kwata-kwata 18 ne kuma kamar haka ya zo a cikin littafin al-Imam Ibn Sa'd al-Basri at-Tabaqat kenan daga Urwa daga Hisham daga baban shi daga ainihin wato abin nan ya ba da labari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta ifada a Arafah har yana jiran Usama da Usama ya zo sai wasu suka ganshi baki haka sai suna cewa inna majalasna li hadha idan wannan bakin yaron aka zaunar da mu shine aka ce wannan shine da mutanen kauye da suka faɗi wannan dalilin na daga cikin dalilin da sa suka yarda bayan mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ai yana gabatar da wasu wanda ba su kai su ba haka suka faɗa sayyidina Usama ibn Zaid radiyallahu anhu yana daga cikin sahabbai kididdiga waɗanda suka tsira daga fitinar da gingimu da suka biyo bayan kashi sayyidina Uthman wato Jamal da Siffin da sauran fitintunan da aka yi ya daga cikin wanda suka tsira tare da irin su Sa'ad tare da Abdullahi dan Umar tare da Muhammad dan Maslama tare da ainihin wato wannan Abubakar da makamantansu suna daga cikin wanda suka tsira abinda ya tsiratar da shi wannan bawan Allah kamar yadda al-Imam al-Bahabi yake faɗa shine zancen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa da fadan da ya masa lokacin da ya kashe wani din nan wanda kissa ce sananne tana cikin Bukhari da Muslim shi da wani ban ansari suka tare wani a gurin yaki yana la ilaha illallah ko suka kashe shi Usama ibn Zaid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mishi ya fadi la ilaha ka kashe shi kaifa bi la ilaha illallah ya Usama ya zaka yi da ita yana cewa ai ya manzo Allah yayi fada ne dan ya tsira annabi ya ce mishi ka tsaga kirjin shi ka gani ne saboda hadarin da ke cikin abin nan wato la ilaha illallah mutum ya fadi ta kuma ka iya girin gidi shi ka kashe shi to hankalin Usama ya tashi har yake cewa sai da ya fatan da ma bai musulunta ba sai rana sai daga bayan rana to wannan shine sai yau annabi alƙawari cewa in Allah ya daga yau ba zan ƙara yaƙar wani wanda ya faɗi la ilaha illallah ba sai annabi ya ce mishi kace har a baya na da zaka yi ce to har a bayan ka ya rasulullahi ba zan yi ba to da haka lokacin kamar da zamu zo mu ji da aka yi wannan rigima sai ya janye hannunsa babu yadda sayyidina Ali bai yi ba ya ja shi a jiki cewa muna ganin ka ɗaya daga cikin mu ka zo ka taya mu wannan fada mana sai ya ce a wallahi da a ce zaka riki kan zaki wallahi zan taya ka na riki bindin shi mai fada shi amma dai banda wannan kan wani abu ne wanda na riga nayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam alƙawarin cewa ba zan sake shiga fitina irin wannan ba don haka ka yi hakuri ya ba sayyidina Ali hakuri bai shiga wannan fitina ba zaka ya daga cikin wanda suka samu falalar rashin shiga wannan fitina wadda ana kallanta a matsayin wato falala ce ga su waɗanda ba su shiga wadin. Allah ya kara musu yarda ga baki ɗayan su. Aisha ta tana ba da labari cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana so ya share ma Usama majina, arada an yamsaha mukhata Usama, fa qultu da'ani hatta akuna ana allati af'alu, tace ka bar ni, ni zan goge mishi majina din nan. Wato mace ce ta Aisha take tana kokarin taya mijinta kaurar wannan yaro da yake da nuna mishi kulawa. To haka ake so ki kasance ƴaƴan mijinki da kannan shi da waɗanda yake tare da su, ki nuna musu kauna yadda yake kaurar su, ki ja su a jika. Ba yadda mata suke dauka wai su sun an aure su to ba ruwan su da dangin miji su kawai kansu daga su sai mijin ba, wannan yana ja muku fitina da yawa ya kuma da yawa ya kuma ta tare da ƴan uwan miji. Suke na musu kauna bisa mizani na shari'a da mutuntawa da sanin ya kamata da al'adu masu kyau. An ila Aisha tana ba da labari cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce ta da ta yi ma Usama wanka, ta wanke mishi fuska yana yaro, sai take cewa gashi kuma ni ban taba haihuwa ban san da ake wanke ma yara fuska ba. Tace haka ta dauke shi na je fa aghsiluhu ghuslan laysa bizaka, naje ni mishi wankan da ba wani wanka ne na azo a gani ba, saboda bata iya ba wankan karamin yaro, yana bukatar mace da ta iya, ita kuma saba haihuwa ba da ta iya, wanda haka bata ce ni ba zan yi ba, ni ban haihu ba a zo a san ina wahala da yara saboda Allah fa. Kaga irin wannan abin da mata suke ba daidai bane, ya ku mata ya ku umma ta ku daina, Allah ubangiji ya shirye shi. Tace haka naje na mishi wanka, ba wani wanka na ba gari ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbe shi daga hannunta yana goge mai fuska yana cewa da a ce Usama ya mace ce da ni da kaina zan dinga mishi kwalliya ina sa mishi zinariya. Wannan dai muna so ne mu fahimci ba irin kaunar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mishi. Amma duk da haka wannan kauna bata hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunci wanda ya dace akan mas'ala ta shafi hukuncin kisa abin nan sata din can ba. Kauna da annabi yake mishi bata hana ya mishi tsawa da ya shiga abin da ya fi karfin shi ba. Umar duk san da ya game da Usama yakan gashi shi ya ce mishi assalamu alayka ayyuhal amiru wa rahmatullah, yace saboda manzo Allah ya mutu ya baka kana matsayin jagora a cikin rundunar da nake ainihin wato shugabanta, rundunar da kake shugabanta. Haka ya zo a cikin abin nan tarihin sa cewa matarsa Fatima bintu Qais wacce mijinta ya sake ta, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta gama ida ta gaya mai cewa, ya tambaye ta cewa akwai wanda ya nemi aurenki, ta ce akwai Muawiya akwai Abul Jami, shine annabi yake ce mata ai da Muawiya da Abul Jami duk ba su dace ki aure su ba. Abul Jami dai ta ce to mugu ne yana duka kuma babu kyau dukan mace, zamu yi magana akan shi a gaba insha Allah da sharuɗan da za su tabbatar wajen guda takwas kafin a iya halasta. Sannan ya ce shi kawai kin ga Muawiya ba yi da kuɗi talaka ne, wannan yana nuni zuwa ga daga cikin siffofin da za a hana mace ta aure miji idan ya zama wato an san shi azzalimi matuci mugun ta hanyar duka ko ta hanyar rashin mutuntawa ko ta hanyar dai wani zalunci, kaga bai daga cikin khuluq mai kyau. Sannan kuma haila idan talauci ya fafari mutum aka san ba zai iya ciyar da mace ba, wannan nuni ba za a encourage din mace ta aure shi ba, domin ga sha annabi ya hana irin wannan. Sai annabi ya ce mata walakin unki Usama, to in aura miki Usama mana, ita ce Usama haba manzo Allah Usama kuma wannan bakin wato tahawunan bi amri. Sai annabi ya ce mata kwarai ko Usama, sai hankalinta ya dawo jikinta tana ba a annabi ne yake magana, sai take cewa kawai sam'an wa ta'atan lillahi wa li rasulihi. Annabi ya aura mata Usama kuma take faɗa daga baya take cewa wannan ya daga daraja ta, wa sharrafani dhalika wa rafa'ani bihi, Allah ya daga daraja ta, na ji daɗin auren shi na samu ɗaukaka. Saboda annabi ne sata, idan manya suka saka abu kai ko da baka so zaka samu albarka insha Allah. Haka dai suka ta ba da labarai iri daban-daban na shi din insha Allah. Ya zo a cikin musnad Imam Ahmad ibn Hanbal cewa Usama dan Zaid daga Aisha take cewa wata rana ya taba faduwa a kofar daki asara bi us kufatil bari, ya faɗi da dokin kofafa shujja fi jabahati, sai yaji ciwo ya samu ƙarzani ya fasa goshin sa. Faja Allah Nabi sallallahu alaihi wasallama ya musuhu thumma ya mujuhu, annabi yake sa bakin sa mai alwarka yana tsotse jinin, sannan sai tofar yana tsotsewa sai tofar. Anan ne ma yake cewa law kana Usama tujariyatan lakasautuhu wa hallaitu, da a ce Usama yar budurwa ce da ni zan dinga sa mishi kaya ina mishi kulliya. Wannan duka suna nuni zuwa ga darajar shi a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ba zai je yaki ba yakan bashi makamansa ko shi ko sayyidina Ali radiyallahu anhuma. Ko take ta da aka taba yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai karba ba, da yake da Hakimu dan Hizam ya bashi, ai yake cewa kayan wani sarki da yake cewa Ziyadan, annabi ya ce ni ba zan ashike ta mushriki ba. To daga baya da aka sai aka je aka kai rigar kasuwa aka siyar, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya siyuta da kuɗin sa sai ya zo ya sanya a jikin sa. Da Hakimu dan Hizam ya gani ya manzo Allah wata magana wata ba'a a waka, zalla da ji dadi ba, lokacin Hakimu yana kafiri, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sai ba Usama ya ci gaba da sakawa saboda kimar sa a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, har shi wancan lokacin yana kafiri ya gani abin ya bashi mamaki. Nayi ishara zuwa ga abin nan, labarin da al-Imam Zuhri ya ruwaito cewa Usama ya gamu da Aliyu, sai Aliyu yake ce mishi ma kunna na'udduka illa min anfusina ya Usama, mu ba maganinka sai a matsayin ɗaya daga cikin mu, falima la tadkhul ma'ana, dan ne ba za ka shiga cikin wannan fara tare da mu ba. Sai yake ce mishi ya Aba Hasan innaka wallahi law akhadta bi mishfirin mishfir al-asad la akhadtu bi mishkari mishfiri, da ka kama zaka kama haba zaki zan kama daya haba hatta na halika jami'an, ko da mutu gaba daya au na haya jami'an kuma tsira gaba daya. Fa amma hadha al-amru allazi anta fi fa wallahi la adkhulu fihi abadan, yace amma ya sayyidina Ali ran kai dai kaga wannan abin da kake ciki na bala'in wannan fitina ta kisa da sauransu, yace to na rantsa da Allah har abadan ni ba zan shiga wannan fitina ba. Sai aka sai yake shiga bi shiga cikin wannan fitina ba. Sayyidina Usama ya kasance yana azumi kullun litanin da Alhamis, yana da dukiya a wadin Qura wanda yake zuwa can ya kwana ya ayyukan sa na ainihin wato gona da sauransu, sannan kuma ya dawo inda yake ya zauna kasar Sham a Mizza, daga baya kuma ya dawo Madina da anan ya rasu a wadin Qura. Allah ubangiji ya gafarta masa, Allah ya masa rahama. Ibn Sa'ad ya ce ya rusu ne a ƙarshen halifancin Sayyidina Muawiya dan Abu Sufyan, Allah ubangiji ya kara masa yarda. A cikin Sahih Bukhari yana da hadisai da yawa, an ce a cikin Musnad na Baqi kamar yadda Rabi ya kawo yana da hadisai guda 180 118 amin, a ciki akwai guda 5 a cikin Bukhari da Muslim, akwai kuma guda abin nan guda 2 a cikin Bukhari guda 2 a cikin Muslim wanda suka tattare shi. Al-Imam Zuhri ya faɗa cewa ya mutu ne a Al-Jurf, yayin da shi kuma abin nan Al-Busayl Maqbul yake cewa ya halarci janaiza Usama, sai ya ji sayyidina Abdullah bin Umar yana cewa ajilu bi hibbi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qabla an tatla ash-shams tatla ash-shams. Akwai abu da ya faru tsakanin shi da Muawiya wanda bai ji dadin shi ba. Muawiya ta bagaya mishi bakar magana, ya mishi ta'aridi irin wanda sarakuna suka saba yi wa mutane. Allah ya gafarta musu gaba da Allah ya kara musu yarda. Kisa tana cikin littafin abin nan littafin abin nan tarihu Dimashqa. Zahabi ma ya kawo ta cewa Usama dan Zaid ya bada labari cewa wata rana ya je gun Muawiya, daga Abdurrahman Tayyib kice wata rana ya je gun Muawiya izar da shi tare da shi ya natsar da shi suna cikin fira, sai ya miƙe kafafun shi haka ya zauna. Sai Muawiya yake cewa oh yarhamullahu umma ayman, Allah ya ji kan mahaifiyarka, ka anni anzuru ila zumburi saqi habi makka, yace wallahi kafafunka dinnan kamar sinsinka suna mun da kafafunta, ga sunan ramammu kana ganin kashi ramamme kafata, yace kuma wai ka annahu zumburi na'amatin kharja, kamar ka ce wato kauri ne na jimina wacce take mai gashi baki da fari a jikinsa. Sai ya ji haushi yake ce ma Muawiya yace fa'alallahu bika ya Muawiya Allah ya maka irin abin da ka mani hiya wallahi khairun minka na rantsi maka da Allah uwata ta fa alheri fiye da kai wawa yana halifa ko lokacin suke wannan yake cewa sai wawa yake ce mashi Allahumma yake cewa Allahumma ghufr Allah kafata mani ban yi da in ci maka mutunci ba na tuno maka tarihi ne kawai to wannan take take nan kwarai game da tarihin Usama dan Zaid da haka zaka ji da al-Imam Ibn Hajar yazo a cikin al-Isaba sai yake cewa wa fada'iluhu kathira wa ahadithuhu shahira fada'ilinsa suna da yawa hadisansa suna da shahara sosai ya fada kuma cewa Ibn Abdul Barri ya saha cewa shekarar rasulsa ita ce shekara ta 54 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Allah ya samu dace to kaji wannan a take take nan wane ne Usama dan Zaid kaga ku irin wannan mutun ya kayya nema alfarma a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da yini ma annabi yace sam ba za a yi wannan alfarma ba saboda haƙƙin Allah ne sai annabi kuma ya masa fada yake atashfa to nan akwai haraf daga cewa wa man yastari wa alaihi illa Usama dan Zaid ko sai aka ce qala qala ya Usama kaga annabi kenan ma'ana daga nan sai Usama yace to ya yadda sai ya tashi sai ya ji sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mashi kaji abinda wannan bayan Allah suke nema sai annabi yake cewa ya Usama to sannan ne aka ci gaba da hadisin anan atashfa'u kai yanzu nan zaka nemi ceto wannan istifham ne inkari ne istifham yani ya mai tambaya ne amma ta inkari a taqulal haqqi lamma ja'akum asihirun hadha kaga ba tambaya ce ta nemi amsa ba tambaya ce ta inkari ita ma kai zaka nemi wato a rage wani abu daga cikin haddojin Allah subhanahu wataala yace annabi yace innama halaka banu isra'ila abinda ya halakar da banu isra'ila kadai wannan innama anan laysa lil hasr bal abinda ake ce mata innama lil hasr al makhsus kadai abinda ya halakar da banu isra'ila ba wannan bane akwai wasu abubuwa daban kanu la yatana hauna amun karin fa'alu yana ciki sun kashe annabawa yana ciki sun kareta Allah yana ciki abubuwa da yawa ta fi kenan ba wannan bane kare wannan wani ne daga cikin abubuwan da suka taimaka wajen halaka su da haka aski ce mishi abin nan lil hasr al makhsus hasr al nim makhsus sun kasance idan wani babba ya sata a cikin su sai a kyale shi amma idan karami ne to sai a tsayin mai da haddi wato suna yin san kai kenan annabi yace ya rantsi da Allah subhanahu wataala wanda ran shi annabin yake hannun shi yace wallahi da yace Fatima yar Muhammadu yar sa kenan nan sai kaga yayi rantsuwa da Allah ya tabbata wa Allah da siffar hannu sannan kuma da yabo fadin sunan Fatima din sai bai ce Fatima ibnati ba sai fade shi da third party dan ta fito da sura wadda take kaman ba wata kuma kusanciya gare shi ba dan kuma kowa ya tabbatar da gaske Fatima yake nufi domin lokacin ta ce kadai yake da kirayi kuma kowa ya sani ita ce mafi soyuwar ƴaƴa soyuwar mutane gare shi a duniya gabaki daya Allah ya kara mata yadda da aminci yace to da za ta yi sata yace da na yanki hannunta abin nan Al-Lays ibn Sa'd a riwaya shi da yazo nan sai yake cewa a'adha Allahu yani Fatima an tasrika Allah ya tseratar da Fatima daga ake ta yi sata kowa haka ya kamata ya fada Fatima ta fi karfin sata Allah ya kara mata imani da aminci Allah ya kara mata daukaka Allah ya kara mata aminci da yardarsa to me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zabi ya kwatance da Fatima shine abin tambaya anan saboda na farko kamar da Ibn Hajar yake fada ya ambaci khassaha bizikr li annaha a'azzu ahlihi alaihi indahu annabi ya kebance ta da ambato saboda ita ce yassa mafi daraja ita ce mafi daraja a cikin mutanen gidansa a wajensa sannan kuma Ibn Hajar yake cewa wali annas masarika wa faqasmaha saboda kuma sunan barauniyar yayi daya da sunanta mun ji cewa sunan barauniyar Fatima bintul Aswad ita kuma wannan Fatima bintu Muhammadin sayyidatu nisa'il janna radiyallahu anha wa sallallahu ala abiha akwai maganganu da yawa da malamai suka yi game da mas'alar shin wannan hadisin na sata din shine dai hadisin waccan da take daukan kaya ta yi juhudi ta ki bayarwa ta ari kaya ta ki dawo da su har akai mata abin nan aka yanke mata hannu akwai riwayan Yunus ya rawaito riwayan duka guda biyu amma Ma'mar da Shu'aib daga Zuhuri su rawaito al-Juhud ne kadai sauran masu riwaya kuma su rawaito sata kai tsaye haka al-Ibn Hajarin yazo ya tattauna mas'alar su sai yake cewa abin da ya bayyana gare shi shine annal hadithaini mahfudun duka guda biyun da kissar cewa musun kaya take da kissar cewa tana yin sata ne duka sun tabbata yace to don haka abin da za a dauka shine cewa tana yin wannan lifukan gabaki daya tana aran kaya mutane ta boye ta ki dawo da su sannan kuma tana yin sata din to sai aka kama ta da sata sai aka zo ba da labari sai wasu suka dauka wancan abin shi yasa aka yi mata yanke hannu sai suka fadi wannan shi juhudi wasu kuma suka tabbatar da sata ne idan ka je karanta Fathul Bari dan uwa mai albarka da fatan muna biye a cikin mujalladi na 12 Ibn Hajarin ya tattauna wannan mas'ala dogon tattaunawa da kuma ban sha'awa inda ya kawo ra'ayoyin malamai wanda khulasar sa shine al-Imam Ahmad ibn Hanbal da shi da Ibn Hazm suna aiki da zahirin hadisin suna ganin halascin yanke hannu akan al-juhud yayin da sauran malamai kuma gabaɗaya jumhurin malamai su kuma suke ganin a'a wato wadannan suna ganin amin suna ganin yanke hannu kawai akan sata ne kadai sauran malamai kuma sorry akan juhud ko sauran malamai sune suke ganin bai yiwa a yanke hannu akan al-juhud shi ko al-Imam an-Nawawi ma Allah ya gafarta mishi yana ganin cewa riwayar Yunus wacce zo da batu akan yanke hannu akan musu ka arkaya kai musu to wannan yana matsayin shazi ne musamman saboda akwai riwaya da suke cewa babu yanka ga nahab babu yanke hannu ga kwace ko fusge ko wanda ya ci amana to haka kaga boye kayan da aka baka na aro shi ma cin amana ne da haka wasu malamai suke ganin akwai matsala sosai game da wannan riwaya wasu kuma kamar shi Ibn Hazm ya tafi akan cewa bayan da Nawawi da ya tafi akan Shadi Ibn Hazm yake cewa shi yana ganin kisso shine guda biyu daban-daban yayin da kuma wasu malamai irin al-Imam Ibn al-Munzir al-Imam al-Hafiz al-Hafiz bin Abu Sulaiman al-Khattabi da al-Munziri da al-Maziri a cikin sharhin sa na Muslim da Nawawi da Qurtubi duka suna ganin cewa wannan qissatani limra'atin wahida qisso shine guda biyu amma da suka faru ga mutum mace daya yayin da su kuma sauraron suke ganin qisso qissa ce kamar Ibn Hazm yana ganin qissa ce ga mata guda biyu daban-daban Ibn Qayyim ya shiga ya ainihin kokarin wani tarjihi wanda malamai ba su karba ba cikin cewa ai babu bambanci tsakanin sata da kuma al-juhud cewa duk abu ɗaya ne wato kawai sun ba da labarin ne da ma'ana cewa satar ce dai kawai wanda wannan magana ce ba idiya rahmatullahi alayhi daga cikin malaman da suka tattauna akan wannan mas'ala kuma suka yi magana mai fadi kwarai akwai Ibn Daqiq al-Ayd wanda al-Imam Ibn Hajar din ya kawo maganar sa takaitacciya wanda karshe yake rajjantar da cewa sata ne kadai ake yanke hannu amma banda mujarradin musun kayan aro sai a dauka kenan hadisin ya zo ne aslan dan ba da labarin cewa tayi lefuffukan duka guda biyu tana aran kaya ta sutura ta boye ta kidawo dashi kuma tayi sata to da aka zo wajen prosecuting dinta sai aka bada labarin duka abubuwan take na rashin gaskiya har zuwa ga sata karshe sai zama sata ita ce abinda ta haifar a yanke mata hannu amma a cikin labarin an ce kuma tana yin wancan abun wanda shi ma ba mai kyau bane wallahu ta'ala a'lam to kamar da muka ambata hadisin yana da fa'idoji da dama zamu ambato su kadan din su daga ciki akwai wannan hadisi yana nuni zuwa ga haramci halayin ceto akan abin da ya shafi haddi abin da ya shafi kisa na kisan kai ko kisa na zina ko abin nan yanka da kisa na yan fashi sune mu abin nan kenan ku fa'u tariq ko kuma bulala ga mazinaci ko kisa ga mazinaci ko bulala ga mai kazafi ko irin wannan na yanke hannun barawo dukkan waɗannan hudud ne na Allah to babu ceto a cikinsa idan magana ta tike zuwa ga sarki shugaba wanda yake zata da hukunci ba ta tike ba babu laifi ana iya rinrangume idan an ga dama kamar yadda muka ambata wancan karatun abin da ya faru tsakanin sayyidina abinna Ibn Abbas da Ikrima to sai al-Imam Malik rahimahullahu yana ganin cewa yafiyar ma kawai ta shafi ne wanda za a iya neman masa yafiya ko da ba a je gun sarki ba, shine mutumin da ba a san shi da tarihin sata ba, wani tsautsayi ya kai shi zuwa ga sata, to shine za a iya neman mishi wannan ceto. Amma wanda aka riga aka san shi barawo ne, yace babu dama a mai ceto ko yaye. Hadisi yana nuna darajar waɗannan mutane guda biyu, Usama ɗan Zaid da kuma Fatima ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yana nuna darajarsu yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su girmamawa. Sannan akwai halastin yin kwatanci da abin da ke sama, domin Fatima ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana sama da Fatima ƴar Aswad wannan barauniya, a wanda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ko da wance ce ya fi ambaci Fatima, Allah ya kara mata yadda. Wannan dan mubalaga ya halasta. Aisha ta ba da labari take cewa wannan mata daga baya ta yi aure bayan wannan matsala, ta yi aure kuma manzo Allah sai kuma ya kasance yana taimakon ta idan ta zo neman wata bukata ta tuba, ya kasance yana taimakon ta. Wannan ne zuwa ga to hanyar da musulunci ya tanada dan maganin matsalar sata, to tana kawo gyara a cikin al'umma. Shine gashi ta barauni ya ce amma ta tuba kuma ta yi aure, ya nuna cewa kuma koda mutum yayi wani laifi kar a kyamace shi yadda za a ki bashi ya zama dan adam. Dan da ka kaddara misali yanzu a ce budurwa ka ce aka kama ta da sata irin wannan, zaka yadda a ci gaba da auren, a ci gaba da magana auren ko mataka ko bazawarka, kaga da wahala. To amma su ya zo a cikin da tarbiyyar ta salaf cewa ma wannan mata bayan da aka yanke mata hannu, akwai wata mata a Madina ina jin ba na manta ba, mahaifiya Anas ta dauke ta tafi gida ta yi mata magani, hannun ya warki, ta yi mata abinci da sauransu. Sai ta ce manzo Allah sai ya manzo Allah na fahimci karan bai nayi kaza, annabi ce mata alkhairi ne kake damu, wannan yayi kyau haka. To ina nuna zuwa ga tausta mu'amala da mutumin da yayi laifi, kada a kuntata ai ta kyararsa har a taimaki shedan a kansa, a mishi mu'amala wacce take mai kyau dan ya ji kunya ya tuba. Sannan wannan hadisi yana nuni zuwa ga halaccin bada labarin mutum wanda zai kama da gulmarsa idan akwai wata fa'ida ta ilimi. Yanzu kaga wannan laifi ne ta yi, kuma dama gulma shine ambaton laifin mutum idan baya nan, amma akwai fa'ida ta ilimi a ciki, da haka Aisha ta bada labarin. To amma sai ta saka ya suna tare da cewa wanda suka shaida kisa sun bada labarin suna, da haka babu laifi ana yin haka idan ta kama, ba za a ce yana cikin mutlakin gulma ba. Sannan haila hadisi yana nuni zuwa ga halastin ceto kenan ga abin da ba haddi ba. Idan mutum wani laifin da ba haddi ba ne, ya mai hukuma ko ya mai babansa ko ya mai kutewar mijinta ko ya mai yan Castilia ko yan Karota wani laifi da sauran jami'an gwamnati masu kula da doka ko wani abu dai makamanci haka, babu laifi a neman masa ceto, a neman a yafe masa, babu laifi. Tunda annabi ya ce fi haddin min hududillah, kenan mafhumul mukhalafa za a iya ceto fi ghairi al-hadd kenan, wallahu a'lam. Game da yanke hannu a sata, wannan yana nuni zuwa ga a cikin shari'a banu Isra'ila akwai hukunci na sata kenan, koda ba yanke hannu bane. Amma kuma tarihi ya tabbatar da cewa su Larabawa, wato kwatanta da annabi yake cewa banu Isra'ila sun kasance idan an yi sata a cikin su suna yin kaza, kenan su Larabawa, su kuma Larabawa sun san a tun a jahiliya sun san yanke hannu, kuma suna yankewa. Musulunci ya tabbatar ne kawai, musulunci ya zo ya tabbatar ne, saboda ya tabbata a cikin labarin da aka bayar cewa an taba kama wasu barayi da suka yi sata a Ka'aba, suka saci wata ƴar barewa da ke yawo a Ka'aba, kuma an yanke musu hannu. Labarin nan a cikin littafin Ibn Kathirin Al-Bidayatu wa Nihaya da littafin ainihin wato abin nan Tajul Arus min Jawharil Qamus ya fada shi ma. Akwai barayin an san sunan su ma, akwai Auf ibn Abd Amrin, akwai Matis ibn Qais ibn Adi, akwai Abu Ihab ibn Uzay ibn Aziz ibn Qais ad-Darimi, waɗanda wasan su sirri cikin musulunci ma mare ba san musulunta ba, akwai yansu da suka musulunta. Sannan wannan ya nuni zuwa ga cewa ashe ɗabi'ar sata tsohuwa ce, tsohon laifi ne tun zamanin banu Isra'ila ana yin shi, kuma aka zo kuma ana yin shi har zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har yanzu, kamar da Qur'ani kuma ya ambata qarara wa sariqu wa sariqa, kuma yana cewa mutane tun ba yau ba tun shekara 1000 suna da culture, suna da al'ada ta nema wa junansu ceto, nema wa junansu su rangwame idan sun yi laifi. Yana daga cikin sunna da aka sani a cikin banu Adama. Ibn Sa'ad ya kawo wata kisa da ke nuni zuwa ga dalilin da yasa suka ga cewa sayyidina Usama dan Zaid zai yi nema musu wannan agaji a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa saboda wa kana Usama idza shaffa'ahu Usama ya kasance idan ya nemi idan ya nemi ceto a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana bashi wannan ceton yana da wannan alfarma a wata riwaya kuma yazo da cewa shi Usama din bai da annabi mishi wannan fada sai yake cewa istaghfir li ya rasulullah ya manzo Allah ka roka mana Allah ya gafarta mana wannan kuskure da nayi kuma hadisin yana nuni zuwa ga daukan izina daga abin da ya faru da na gaba da kai wato kuma da bawo shi ke cewa da na gaba ake ganin zurfin ruwa yana annabi ya kwatanta mu musulmai cewa kar su bi tafarkin banu Isra'ila dan kada su samu irin matsalar da banu Isra'ila suka samu kuma ya nuni zuwa ga cewa har ila yau muhabbat fil hudud a dinga yin zabi dai dai ana yin san kai wajen yanke hukunce hukunce yana daga cikin sabubban halaka al'umma da yace innama halaka banu Isra'ila sai an bacci wannan kenan wannan ya daga cikin sabubban da al'umma ta halaka idan al'umma ba ta yanke mu masu laifuka hukuncin da ya kamace su kamar yadda ake gani yanzu karara yana ainihin faruwa a cikin al'umma Allah ubangiji ya samu dace kuma hadisi yana nuni zuwa ga mutum idan mutum ya rantsuwa akan wani abu wanda ya wuce wanda ba zai yi ya aikata shi ba to babu kafara kan shi domin a cikin magana annabi akwai laqatu yada akwai rantsuwa kamar mutum ne ka ce wallahi da na ganka jiya da na ci ma mutunci to ga jiya ta wuce babu da zai ganshi ka ci mai mutunci dan wannan rantsuwa ko da kai ta ne da gaske wato ma aqatumul aiman to babu hanas babu karewar rantsuwa akan ta wallahu ta'ala alam to wannan take cike nan kware da gaske shi ma al-imamu ibnu taymiya anan zai kara mana wasu bayanai dake da alaka da hadisin inda yake cewa fa fi hadhihi al-qissati ibratun a cikin wannan kissa akwai abin lura fa inna ashrafa baitin kana fi quraishin batnani domin gidaje mafiya daraja a cikin quraish guda biyu ne banu makhzum wa banu abd manaf banu makhzum da kuma dangin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sune banu abd manaf falamma wajaba ala hadhihi al-qat'u bi sarakatiha yayin da ya wajaba ayi ba wannan mata a yanke mata hannu da satarta allati hiya juhudul ariya ala qawli ba'd al-ulama wanda wannan sata ta ta shine musun abinda ta sata ta ara kamar da wasu malamai suka ce aw saraka ukhra ghayr hadhihi ala qawli akharin ko kuma banda wancan batun aro da kin dawowa da shi din kuma tayi sata kamar da muka bayyana kamar da wasu malamai suke fada wa kanat min akbaril qaba'ili wa ashrafil buyuti gashi ko mace ce mai daraja daga cikin babban gida gidajen masu daraja wani abu da ya kamata mu tambaya anan shine me yasa mata suke yin sata domin ba wancan kwatancen da annabi sai ya kara kwatantawa da ɗaya mace kuma gashi mace ta yi sata a psychology ko in ce a criminology suna bincike game da wannan kuma ni ba ikhtisasi na bane amma daga cikin abinda muka ji a gun masana irin wannan abin shine cewa mata waɗanda ba su da miji mu kiyaye sawun budurwa ce ko bazawara sun fi tendency su yi wannan sana'a su yi wannan harka domin me ke jawo irin wannan shine damuwar rashi to daga zaka ga shi yasa ko yanzu zaka ga akwai yawaitan mata masu yin dan hali masu mugun hali sakamakon yawaitan zawarawa da yawaitan ƴan mata daga daga cikin hanyoyin da za a bi a rage yawan samun mata suna sata a kasuwa a gidan biki a wurin gaisuwar mutuwa su shiga gidan makwabta a kama wata a wani shago ta yi sata abun kunya iri daban-daban gashi wanda sata an fi ganin ta matsayin harkar wato iskanci ne na maza laifi ne irin na maza kamar shaye-shaye a da kafin mata su zo su ma su shiga ciki wato lalatar yan feminism ne anything man can do da suke cewa woman can do ibin beta to hata abin iskanci ma yanzu ga mata sun shiga to abinda zai daga cikin abinda zai rage yawan haka shine ai ta aurar da su mata su yi aure zama suna da mazaje wanda suke da ilimi da hankali da wadata da su kula da su to wannan zai hana su yin sata mafi yawan lokuta sannan tunda zai zama suna da masu ba su masu daukar doyene su kuma zai rage musu yawan yawace-yawace domin yawace-yawacen da suke zuwa inda suke ganin abubuwa garara-garara shi ke sa hasu da suna yin sata to wannan kuma in ana so a yawaita aure to kuma dole sai an koma an bi sunnan manzala sallallahu alaihi wasallam game da yin aure domin aure sunna ce ta manzala sallallahu alaihi wasallam a yawaita shi mutane su auri mata da yawa daya biyu uku hudu ai tai mai mata hudu yafi mai uku daraja mai uku yafi mai biyu daraja mai biyu yafi mai daya duk da an kai wani zamani da mutane suke kyaman aure suna ganin yin aure fiye da daya ma wani rashin wayewa ne wani hauka ne ko zalunta kai ne da sauransu fitina iri-iri ga tanan da take kunno mutane kai da gaskiya hanyar da za a rage wannan shine ya zama suna da aurensu wanda ko bata samu aure bai zama tana da abin yi sana'a don kuma dole bai da aka yi wasu ba za su samu auren ba amma dai a rage to tana da sana'a za ta rage wato ganin wani abu wanta dauka Allah ya tsare mu bale ya ci gaba da cewa wa shafa fiha hubbu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam usama shi sa usama yana mace tan ceto akan ta gadiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ankara alaihi dukhulahu fima haramahu Allah annabi ya fushi kuma masa inkarin shiga cikin abinda Allah ya haramta huwa shafa'atu fil hudud Allah ya haramta neman ceto neman beli a cikin wato hudud din sa thumma daraba al-mathala sanna annabi alayhi salatu wasallam ya buga misali bi sayyidati nisa'il alamina shugaban matan talike gaba daya wa qad barra'a Allahu min dhalika Allah ubangiji ya riga da ya tsiratar da ita daga wannan mugun hali na sata amma annabi ya kwatanci ya tauna tsakuwa dan ayata ji tsoro yace fa qala annabi ke cewa law anna fatimata binta muhammadin sarqat laqata'tu yada da ace fatima yar muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wa radiyallahu anha zati sata annabi ce da sai yanki hannunta wannan kawa mutuka ne kamar da muka bayyana wa qadru ya anna hadhihi almar'ata allati quti'at yaduha tabat wannan mata an ce daga baya ta tuba ta dawo kan hanya wa kana tadkhulu ba da zalika annabi sallallahu alaihi wasallam fa yaqbi hajata taka shiga gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya biya bukatunta na yau da kullun wadan abu da take nema na yan kudi ko kayan abinci ko sutaran ƴaƴanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kan bata kamar da biya a cikin sahih al-bukhari da muslim faqadruya an sakiro cewa anna sarika idza taba sabaqat yaduhu ila aljanna barawo idan ya tuba to wannan hannu da aka guntsile hannun zai riga shi zuwa aljanna wa illam yatub in bai tuba ba sabaqat yaduhu ila annari hannun shi zai riga shi zuwa wuta wannan hadisi da wannan lafazi malama sariki suka ce basu ganshi ba sai dai akwai abin da al-imamu ibnu adin ya fitar a cikin al-kamil cikin mujalladi na 1 ta hanyar ainihin hadisi abu huraira izuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idza quti'a yadu sariq waqa'at fi an-nari idan aka yanke hannun barawo sai ta fada gidan wuta fa in taba ishtalaha idan ya tuba sai wato a dawo mai da hannunsa istashlaha wa in mata wa lam yatub tabi'aha in ya mutu bai tuba ba zai bi sawun wannan hannun zuwa wuta Allah ubangiji ya tsare mu sai dai wannan hadisi ne munkari malamin da ya ruwaito shi shine Ibn Adin da kanshi yake cewa tafarrada bihi Asid Ibn Yazid wa huwa la yu'raf Imam Adh-Dhahabi a cikin mizan yake cewa laisa bisahihin bi inganta ba haka al-Imam Abdurrazzaq As-San'ani ya fitar da kwatankwacin sa daga mursal na Muhammad Ibn al-Munkadir dukkanin dai hanyoyin ba su tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama to ina ganin bari mu dakata anan saboda ƙwarewar lokaci sai Allah ya kai darasi na gaba sai mu tashi inda Malik ke cewa warawa Malikun fil Muwatta anna jama'atan amsaku lassan liyarfa'uhu ila Uthman subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.